sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 8 ga watan Fabrairun shekara ta 2020, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Amurka ta ce tana ta yin har dala miliyan 100 ga China da sauran kasashen da annobar coronavirus ta shafa domin shawo kan yaduwar cutar, a daidai lokacin da yawan mutanen da cutar ta kashe a China ta cira zuwa 722. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya sanar da hakan jiya Juma'a. Yana cewa wannan sadaukarwa tare da tallafin miliyoyin daloli da kamfanonin Amurka masu zaman kansu suka yi ya nuna yadda Amurka ke matukar jagorantar yaki da wannan annoba. Da safiyar jiya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba kokarin shugaban kasar China Xi Jinping wajen yaki da cutar mura coronavirus a daidai lokacin da shi ke fuskantar suka daga cikin kasar biyo bayan mutuwar likitan da ya fara gargadi akan barkewar cutar. Jiya Juma'a, gwamnatin shugaba Donald Trump ta cire Lieutenant Colonel Alexander Vindman daga mukaminsa a fadar White House na babban masani kan harkokin kasar Ukraine bayan da ya bayar da bayanai da suka yi illa ga shugaba Trump lokacin binciken tsige shi da aka yi a cewar lauyansa. An fitar da Vindman daga fadar White House inda ya aiki da kwamitin tsaron kasa na NSC a cewar lauyansa David Pressman a wata sanarwa da ya fitar. Ya kara da cewa sallamar Vindman da aka yi ramo gayya ce akan bahasin da ya bayar. Tun watan Nuwamba ne Vindman ya bayar da bahasi gaban yan majalisan wakilai a binciken tsige Trump da aka yi, inda ya ce Trump ya gabatar da wata bukatar da bata dace ba a wayar da yi da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a watan Yuli. Wannan kiran wayar ne ya haddasa binciken kan shugaban kasar. Yan jam'iyyar Democrat masu fatan shiga fadar White House Bernie Sanders da Pete Buttigieg na kankan a kuri'ar jin ra'ayi gabanin fidda zaben dan takara da za a yi nan gaba. Sun kuma kara a wata muhawara da aka yi a daren jiya Juma'a kan hanyar da jam'iyyar za ta bi domin ganin ta kayar da shugaban kasa Donald Trump. Buttigieg, tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana wanda ke sabon shiga ne a fagen siyasa garin shekarunsa 38 kawai, ya kare kansa daga zargin cewa ba shi da gogewa. Ya kuma nemi Amurkawa da su zaɓi ɗan takara wanda zai bar siyasar baya a baya. Sanders, mai shekaru 78, mai sassaucin ra'ayi, yana yi wa Buttigieg kallon babban mai kalubalantarsa. Yana ta auna matashin abokin karawarsa da caccaka a wajen muhawarar da aka yi a birnin New Hampshire. Yana mai zargin kasancewar shi ɗan kanzagin manyan 'yan kasuwa ne. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, kasar Botswana ta bayar da damar farautar giwaye a karon farko tun bayan da aka dage dokar hana farautar su tsawon shekaru 5. Sai dai masu kare namun daji sun soki wannan mataki, amma hukumomi na cewa yin hakan zai taimaka al'ummomin wurin. Botswana dai ita ce tafi kowace ƙasa a duniya yawan giwaye, wanda yanzu haka take da sama da 130. Ƙara yawa da giwayen suka yi ya sa gwamnati ta ɗage dokar hana farautarsu ta tsawon shekaru 5 a watan Mayun da ya gabata. Cikin wannan makon, jama'ai suka sayar da lasisi iri 7 na izinin farautar giwayen. Kowanne daga cikin lasisin ya ba wanda ya saya izinin kashe giwaye har 10 a tsawon lokacin farautar shekara, wato a tsawon lokacin farautar ta wannan shekara ta 2020, wadda za ta fara daga watan Afrilu zuwa Satumba. Sai dai ba a bar manema labarai sun shaidi yadda aka sayar da lasisin farautar ba, amma ɗaya daga cikin waɗanda suka sayar da lasisin ya faɗa wa muryar Amurka cewa an samu dala 250,000 a sayar da lasisin da aka yi. Daga ƙarshe, tsarin kiwon lafiya a ƙasar Koriya ta Arewa da zai iya tunkarar da zai iya tunkaran munanan cututtuka masu yaduwa irin coronavirus. An tsara shi ne ta yadda zai amfani manyan jami'an gwamnatin kasar. Kuma ba a wadata tsarin da kayan aiki ta yadda zai amfani sauran 'yan kasar ba, a cewa wani tsohon likitan Koriya ta Arewa. Cho Young-hun dan kasar Koriya ta Arewa ne da ya gudun hijira, wanda kuma yanzu haka farfesa ne a cibiyar bincike ta Jami'ar Koriya a birnin Seoul na Koriya ta Kudu. Ya ce Koriya ta Arewa tana cikin matukar damuwa kan cutar coronavirus saboda tsarin kiwon lafiyar kasar ba shi da ingancin da zai iya tunkarar cutar. Choi ya ce umarnin daukar matakan kariya daga kebance marasa lafiya da shugaba Kim Jong-un ana miƙa su ne ga shugabannin kananan hukumomi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Abdullahi Hani Jabama, Alhaji Bonjo Sanugor Rashida. Babagal Kuwa Sanuma Dan Sale, Sanu Lamino Sanuma Dan Sale, Alhaji Biri Tijani Abisu, Alhaji Biri Tijani Abisu, Alhaji Dewa Be Alhaji Isa, Alhaji Bonjo Sanugor Rashida. Wallahi mi yati won wallahi mi yati ida amana Allah aholli gonga baba mi yati ma wallahi mi yati
baba barka da shigowa da fatar an tashi lafiya
lafiya limi
to bari mu daidai madalla to wannan wasikar ta fito ne daga hannun abokin aikin mu wakilin mu dake jamhuriyar Nijar Sulaiman Muni Barma wanda ya aiko da wasikar sai dai ya aiko ta a makare domin makon da ya shige ne aka yi auren gayyata ce ta daura aure to yau dai muna taya ango da amarya ne abokin aikin mu dan jarida ne
haka yake
haka Abubakar Amani wanda ya auri Maryam Bashir to Allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare
amin
sai kuma wannan je aka daura auren shi kuma wani mai sauraron mu ne Suleiman dan farauta shi kuma ya auri Hawwa'u Alhaji Sabiu Gurbana to muna ma Suleiman dan farauta da amaryar shi Hawwa'u Alhaji Sabiu Gurbana fata alheri
kuma Allah sanya alheri
eh Allah sanya alheri
yawa to sai wannan Alhaji Suleiman Bako Yunusa da tare da Alhaji Abdullahi Salu suke gayyata jama'a zuwa wurin auren ƴaƴansu da farko ango wato Sadiq Suleiman Bako Yunusa da matarsa da za daura auren su gobe ita kuma ana kiranta Khadija Abdullahi Salu da aka fi saninta da Hajiya za daura auren ne gobe da safe wato gobe Lahadi kenan 9 ga wannan watan Fabrairu da safe karfe 10 na wato 11 na safe a Gwammaja Layin Sharu wato tashar daji kenan ban sani ba ko a cikin masallacin Malam Isiyaka Rabiu da gurin dutse ne ina jin za daura wannan auren don haka wannan gayyata kenan da ya fito daga Alhaji Audu Salu da kuma wato Alhaji Suleiman Bako Yunusa
to Allah sa an yi adace
kamar
kullum muna musu fata alheri da kuma fatar Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin
to sai wadannan gaishe da farko muna mika gaisuwa ya huce ga Hijo dan funna Kayinji yace ce mun Murtala sanyi ne abokin shi Bafullata ne
Allah sarki
daga Kayinji yana gaishe shi to ba na sanyi ne na gaishe ka
ya ansa shi ba
sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga yan uwa da abokan arziki Daniel Madaki da iyalansa da yan uwa duka bisa rasuwar dan su na fari Musa Daniel Madaki wanda tsohon soja ne wanda ya gamu da ajalinsa wani harin kwanta bauna da yan kungiyar Boko Haram suka kai musu a garin Maiduguri sai gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar kokin da dukan mutanen kafin tafawa Bauchi tare da iyalai duka bisa rasuwar Joshua dan Mela da aka fi ake ma kirari da mutumin kirki sai kuma gaisuwa ga mai martaba sarkin das da dukan mutanen das da iyalan mutanen da suka rasu a hatsarin mota kan hanyar Bauchi zuwa das gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga malama Adama Abubakar da ake ma kirari da rabuwa da radio sai dole ashe tana can tana
sauraron mu
muna son irin waɗannan da yaranta Gaddafi Saddam Mujahid Aminu Aliyu da sauran iyalanta duka sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Laraba Audu Yusuf Talata Ningi da Rabiu M Abdullahi dukan su a asibitin kwararru na Bauchi gaisuwar fata alheri zuwa ga babban kawar Linda abin kaunarta Baratu Garba da mai gidanta tare da dan su Baffa Azuro Kano sai kuma mamarta da kanwata Hawwa Garba wadda take aiki a NTA Gusau da Maryam Abubakar a Katsina sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Mamad Jibrin Amina da ake kira Halima Usman a Kano tare da iyali duka da fatar an tashi lafiya
To kin ga maganar nan da yake yi na wanda yake gaida ita da ake kira rabuwa da radio duni. Ya bar na tuna da wata mamar mu wato Hajiya Mama take
gani.
A birnin Kumasi mai sai da shinkafa da wake a unguwar Yalwa. Wato ita ma kusan a ce rabuwa da radio dole ne. Don saboda tun safe har dare.
Ita radio na sai ba ta ya mutu.
Ya mutu ta canza kuma. Ce sa Hajiya Mama ta wannan gaisuwa ce ta musamman zuwa gare ki. To sai kuma gaisuwar a bare huce da to daga Mani Abdullahi Buti jihar Difa Jamhuriyar Niger ya jeru sunaye ne masu yawan gaske yace salamu alaikum VOA Hausa fata alheri ga dukkan ma'aikatan ku baki daya yace ga sakon gaisuwa ta zuwa ga ɗan uwa da abinan arziki kamar haka yace da farko Ibrahim SD Kusfa Zaria City da kuma Mustafa Abdullahi Buti sai dai Alhaji Maina Bawasa Buti da kuma Abdurrahman Abdullahi Buti da Manzo Bala Salisu ya mai Niger sai kuma Sadi MD dan Hausa Baturiya da Haruna Salisu dan Fulani Kwara da Abdulkadir Aliyu Mariga da Bako Umar Kandilwa Bukar sai kuma Musa Maina Kandilwa Bukar da Gabtu Abdullahi Buti da Muhammad Abdu na ya mai Niger sai kuma Nasiru Aliyu Bukuyum da Imam Yahaya Soja Uba Adamawa da Babawu Mato Mai Adua sai kuma Kinunu Sani Yunusari da Gwani Sanda Yunusari da Kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da fatan suna nan cikin koshin lafiya
amin to sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa Sama'ila Musyonga unguwar Pillo Tamarke da Umar Ayuba gidan dan Bawa Dokoki da Halima Umar gidan dan Hawaye Dokoki sai Sabo unguwar Galadima Shika da Hannatu Sabo unguwar Galadima Shika da Saade Ilesha gidan dan Sabo sai Ilisha mai gaskiya Hayin Labi gidan dan Sabo da Tambaya mai gaskiya dan Sabo Hayin Labi Allah ya sa dan sabo ne ko dan sabo ne Hayin Labi sai Shehu sai Shehu Nomo gidan dan sabo ko dan sabo Hayin Labi da Jumaira Taya da Wakil dan sabo da Bawa Diga da Rataya Diga sai Garba Nomo da Isiyaku Abdullahi gidan Kadangare da kuma Duduwa Isiyaku gidan Kadangare.
To
Kadangare ba yana da gidaje
lalle dai kan ga wata gaisuwar a bari ya huce da ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa muna gaida Abdullahi Bature Bajoga da Ahmad Maikwano Bajoga sai kuma wato Ango Bafa Haruna Bajoga da amaryarsa Aunty Aisha da Haladu Musa Bajoga da Ahmad Suleiman Bajoga da Alhaji Maji Sangaru Bajoga sai kuma Salim Muhammad Isa Bajoga da Jarmai Photos Bajoga da uban kungiya Alhaji Inusa Kasko Bajoga da kuma Abdullahi Latrisha Ashaka sai kuma Ahmed Shaibu Ashaka da Ahmed Narto Ashaka da Usman Nefa Ashaka da daukacin ƴan kungiyar muryar talaka daga ƴan uwa kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Funikaye jihar Gombe.
To sai wannan gaisuwa fata alheri ta ƙarshe da ke lokaci zai bamu damar karantowa yau baba wanda ta fito daga hannun Musa Afro yace gaisuwa fata alheri ta abar ya huce zuwa ga ƴan uwana da abokan arziki kamar haka Muhammad Sani Sabu Darazo jihar Bauchi da Muhammad Ibrahim Wada Darazo da Usman Sabo da Bello Biji Darazo sai kuma Charlie Muhammad Bularafa da Malam Abdulkarimu Sarki Bularafa da Haruna Captain da Alhaji Kona Kona Allah ya sa na faɗa daidai da Abdu Ali Kadi sai daga ƙarshe yana gaida Ismail Adamu Chorbola Bularafa da fatar an tashi lafiya Waru waru waru, dari pillow. Ah 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 ah, wali jam jam. sha labari.
Shi wannan wani dan yaro ne.
To
ya dawo gida lokacin da aka gama abinci sai kawai ya ga baban shi yana warban tuwo.
To fa.
Yana ɗiban tuwo mallam yana hadawa.
Ga yaro ya yi da yunwa ke
da ko. Yaro ya shigo da yunwa kin san yara. Wato da ya kalli baban sai ce oho su baba kenan. An iya loma amma ba iya kai jika ba.
Ganna na taba baka labari kan wata Linda ta bin labari tana aiki alkaleri. Babulata ne ya kawo mata asibiti. Sai aka ce ba Babulata din wai matan tana bukatar jini. Sai wata bukan wata ya bushe dariya ya bushe dariya sai ko kallo ne suka ce wato me yake bashi dariya. Wai ce bukan wata jimo ya ce hey Mala baki nan ga kinan jaja wur ke ba zaki dafi jininki ki bada ba sai ne da kike gani da ta baki kin da ni da ke wai wani
jini ya dauka daga ida ake gani mai jini
daga ina ake gani mai jini to shi wannan bafulata din da ya kai shi matar shi asibiti ita ma sai aka ce tana ana bukatar jini sai yace shi fa bashi da jini yace bai da jini da shi ma yana duba ya ce wai da ganin shi na an ga mai jini sai ya ce to sai dai ya je ɗibo ya kawo musu jini shanu yana da shanu sai ce ne a ɗibo ya kawo jini shanu sai likita ya ce mishi a'a ba sa jini shanu to in bai da jini sai dai a saya shikenan Bafulata ne ya bada kuɗi aka sayi jini da aka sa jini bai kare ba aka ga abin da ake bukata ya isa sai Bafulata ya ce a bashi jini ya tafi da shi. A bashi sauran ya tafi da shi sai aka ce a ba haka za a bari wanda yake da bukata a cikin firiji nan in yana fita nan zai lallace a cikin firiji nan za a aje in akwai wani mai bukata shi ma ba haka aka yi samu ba sai ya ce to shikenan ya tafi shi kuma bayan an tafi bayan dan lokaci sai kuma shi ma rashin lafiya ya kama shi ya zo asibiti to da ya zo asibiti sai likita ya ce mishi to ana bukatan yin gwaje-gwaje ka san ana gwada jini su bayan gida su fitsari da dai sauransu
haka.
To shikenan aka ce mishi ka kawo aka ce kawo bayan gida sai ya ce wai shi yanzu bai jin bayan gida amma zai koma gida an ji ma zai dawo tun da gida su ba sai likita ya ce mishi to
abin lokaci
sai likita ya ce to yaje ya dawo aka ba shi lokaci sai zuwa an ji ma kawai sai ga Bafulata ne ashe da Bafulata ne ya je gida sai ya tafi masai irin salgar ramin nan shikenan yasa ya je nemo mai wheelbarrow yayi hayan wheelbarrow yasa aka ciko wheelbarrow guda shikenan aka kawo da yazo ya shiga ya kwankwasa aka ga likita dama yana jiran shi ya shiga yace to gashi nan ya dawo ya ka kawo bayan gida yace eh ya kawo bayan gida ina to yace ina yake yace gashi ta wurin mai wheelbarrow me wul baro yace sai likita sai kira me wul baro ko ina da wari
subhanallahi
kina me sai yace mishi wai me yake gani haka sai likita Bafulata ne yace man likita to ai shi ya kawo ne da yawa sabili da in bi likita ya dauki abin da yake bukata sauran sai a aje
ba ba adadin sauran kayan
a da na amma mamma mai bukata ba sai kowa sai ya kawo ba wannan labarin kuma za mu ja burki da sai kuma
ki san wannan labari ya sa kwanakin ma da sarkin Fulani ku ma shi ya zo nan yake cewa don Allah ku yi ma Grace magana irin waɗannan labaran Alhaji Usman Ahmad
ba labarin ne ya sa ya aiko da fura ba
to kaji
yace wannan labarin na mishi magana wani jini shi yasa kuka shafura
wallahi wa dan sassauta
masu saurare kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da labarin ku ko kuma fadan da wannan yaro ne cewa baba na warbatuwa ba iya
mama
ba iya kanika ba da wannan Fulata ne mai bada gudunmuwar bayan gida wanne ne fa baku dariya yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Wannan tashar VOA Africa ce akan mita 102.